Gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayyashe ya jaddada aniyar sa cewa yardar Allah zai tsaya takarar shugaban kasar Najeriya a kakar zaben shekarar 2019 idan Allah ya kai mu aka bashi dama.
By the grace of God, I am telling you that he's given opportunity. I am telling you that here needs a credible leadership. Needs a man that is hands-on and strong and is able to deploy energy. And will, by the grace of God, be part of the defeat of President Buhari in the North and in Nigeria on 2019.
Gwamna Ayodele Fayyashe ya ce da yardar Allah ina shaida maka zan tsaya takarar shugaban kasar Najeriya a shekarar 2019 idan aka bani dama. Ina gaya maka Najeriya tana buƙatar shugabanci na gari. Idan mutum yana da ƙwazo da kuzari kuma yana iya haɗa kan ƙasa, zan yi takarar shugaban ƙasa da yardar Allah da duk ƙarfin shugaba Buhari a Arewa da Najeriya a shekarar 2019. Ka rubuta ka ajiye, zan yi nasara. Zan lashe zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2019. Da na tambaye shi cewa mai girma gwamna, jam'iyyar PDP ta zaɓi shugabanta daga kudancin Najeriya, kai kuma daga kudancin Najeriya ka fito, wannan ba zai hana ka takarar shugaban ƙasa ba.
Constitution of Nigeria says I am still protected under that constitution to exercise my franchise, my right as a Nigerian. When the election took place, with Obasanjo really contested. When it was Yar'Adua originally contested, there is nothing wrong. Even if the people on the field, I will go back to my house. The president of the leadership of our party, whatever they decide on the long run, we will respect. But I will not defeat myself before the actual contest.
Sai gwamna Ayodele Fayyashe ya ce kamar yadda tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa, tsarin mulkin ya bashi damar yayi amfani da damarsa a matsayinsa na ɗan Najeriya, domin a lokacin da aka yi zaɓen Obasanjo, marigayi Abubakar Rimi ya yi takara. A lokacin da aka yi zaɓen marigayi Yar'Adua Odili ya yi takara. Kai, ba wata matsala. Idan ni faɗi takara, sai in koma gidana in zauna. Na yi amanar cewa idan Allah ya ce zan yi takara, to zan yi takara. Idan Allah bai so in yi takara ba, ba zan yi takara ba. Kuma duk wanda shugabannin jam'iyyar mu sun ka zaɓa, za mu bi shi, amma ba zan yanke ƙauna ba. Haka kawai. To kana iya kada shugaba Buhari a zaɓen na shekarar 2019?
By the grace of God, God bless President Buhari at the time he wanted somebody to be there. The love of God is goes beyond man's comprehension and sense. Man is not possible, but God is possible.
Gwamnan na jihar Ekiti ya ce da yardar Allah zai kada shugaba Buhari. Allah ne ya ɗora shugaba Buhari a lokacin da yake son wani ya zama shugaban ƙasa. Duk abin da Allah ya so zai yi, zai yi. Kuma ikon Allah ya wuce ɗan Adam. Wani abu da bil'adama ba zai iya yi ba, mai sauƙi ne a wurin Allah. Kalaman gwamnan jihar Ekiti Ayodele Fayyashe kenan a tattaunawar da ya yi da muryar Amurka. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.